to a shirinmu na nishadi yau dandali bakoncin waya samu
kashid awal ibrahim
wanda aka fi sani da
big star
big star
yeah
ya aka yi aka fara waka sannan kai a mawakan a wani fage kake hip hop ne ko nanayi ne
a wannan ne hip hop ne
hip hop
yeah
ya aka yi ka fara waka
so yadda aka yi na fara waka lokacin ina ga wani garin kamar wa irin ɗan uwana haka matasa suna yin waka haka ni ma sai abin ya ringa dan ban sha'awa to lokacin da muka fara a wannan ma na fara irin freestyle haka a makaranta secondary school haka muna dan yin freestyle mutane suna cewa kai ka je kai boysin so one time da ne boysin din sai abin ya burge mutane sai mutane suka ce kai wannan abin yayi to shine dalilin da yasa na fada wannan
da wanne ne ka fara yin free a cikin freestyle din da kake zaka iya tuna wasu harkai
eh kai ba dai duba dai zan yi tuna da sun
to wanda zaka tuna a rera mana muje
ai babu cece ku ce bai cikin sai da na tsaya na tantance baka ce ba ma an ce ka ce ai duniya ce ya zan yi tuna dan kadan na
wannan daga cikin irin freestyle din da kake yi
ya shine dai daga cikin
wace ce wace ka fara recording
waka da na fara shine na one just the beginning wanda na fara shine title of the song
ita ya take
shi aya wannan kamar freestyle din zan yi ki
eh karira mun waka dan jita
from it to then na fara you have to salute up kasara because I'm the one narrator
da ka fara waka mafi yawancin mawaka zaka ji sun ce lokacin da suka fara waka suka fuskanci matsaloli wala Allah iyaye ko ƴan uwa basu yi amanna da wannan harka da suka shiga ba kai ya labarin kai
gaskiya ni ma dai before ma mutum ya fara ya kamata ya fara wannan register da gida before ma ya ma fara saboda
ya register da gida ya sanar da gida
ya sanar da gida su amince tukun sami albarka abun in baka ba ko ya tafi da abun ba zai samu abin da yake so ba
kai da ka fara sai da ka fada a gida
sai na fada a gida tukun aka amince tukun sannan har na shigo ma na ma fara saboda in na ce ba zan gaya musu zan ji ba in ba samu albarka ba to abin ba zai yi min wannan ba kuma abin da nake nema ba zan samu ba
da ka gaya musu a tashin farko yaya suka yi sun amince
a gaskiya before ba su amince ba sai daga baya dai da na ji hankalin su na gaya musu dai abin su sun dauka irin in kana music ne zaka yi lalace ka yi dinga abubuwa kaza sai aka wannan din su sai suka fuskanci abin ba haka yake ba
sai da aka kai ruwa rana ko ku ba a jima ba suka fahimci abin da kake
nan dan jima dai sai da dai na hada su da wani wannan dina sannan ya dan
wani wa
wani wannan ina friend ina wanda muke harkar music din tare
lokacin da ka fara waka ka gama secondary school
still ina wannan school din a makaranta yanzu ina zuwa
baka gama secondary school ba yanzu
ban gama ba ina amma wannan yi din zan yi kandi insha Allah
to yaya kake hada waka da kuma harka ta karatu
to har ka karatu muna ware mata time din ta daban na wannan music daban music din da na rubuta in dai zan rubuta waka to baya wuce asabar da ladi ashe nake samu ne voice na rubuta amma dai the rest of the days din gaba daya na wannan focus na zo makaranta
wace ce bakan damiyar ka
a cikin wakoki na rayuwa
ya take rayuwa
kana tsaka ne Allah na shi ya kamata ai tun yanzu mu tashi kafin lokaci ya kure hali mara kyau duk mu guje shi kada zuciya ta kai mu canta bar mu koyeshe muna cikin fushi you gotta know the good thing and the bad thing the life is a lesson in this life many people used to die because of poverty why all the time some do be killing stealing robbing without any reason
ita wannan waka mecece sakon da ke cikin ta
ita sakon da yake kunshi a cikin wannan waka ana nuna ne yanayin yadda rayuwa yake kasancewa in kana da kuɗi wai sai su guje ka amma in kana da shi sai a tasiri cikin gidanka kamar a misali nace kana taka ne Allah na shi kowa ya sani kana taka ne Allah na shi ya shine dai sakon da yake sakon ne dai mai wannan
to a cikin wakokin ka wani irin sakoni kafi isarwa
irin sakon fadakarwa haka
eh
ya raja'a ne akan na fadakarwa
an taba yin waka na shaye-shaye
ina yin dai ai wannan rap din bi ne akwai conscious rap akwai commercial to conscious rap ne shine na rap din fadakarwa commercial ne shine wanda zaka dinga kuzin kanka kai ne wanda
kai ne commercial kace
eh commercial ba
commercial
kuma shine wanda ne na wakan na shigo
eh to an sake rira muna wata muje ta commercial
wakan na shigo
ba banda ita wata wacce ka koda kanka
kuma ita ce wakar da na shigo ce
ita ce kade
ya
to banda ita a rira muna wata da wata wakar da bau da kai ta fadakarwa banda wacce kai yanzu
wadda ne ta fada ka wato yanzu dai bata fito ba tana dai kokarin fitowa ne
wacce ce
ita ce wadda nace dan wannan ta ne kadan haka shine burin mu sai gida mu sai mota mu sai waya mu sa data mu nemi kuɗi mu kashe wa mata to shine dan kadan ne wannan lokacin
burin na ku kenan kuma ta
ko kai ai wa irin na nuna ne ni kan ce wasu kadan ne wanda nake kokarin na isar da sakon zuwa gare su kaga uwa a rayuwar ma ai ba su nace ba cewa ne kana taka ne Allah na shi ya kamata ai tun yanzu mu tashi nace in da ce ya kamata a tun yanzu su tashi uwa na yi wannan ne mutane ba su
wato ita wannan waka kana nuna abinda yawanci matasa suke kenan kawai su tashi su samu kuɗi su gida su mota su ba mata
to gaskiya haka din yake kasancewa har yanzu din kowa ma haka yake wannan din
to tunda ka fara waka wani irin kalubale ka fuskanta
gaskiya apart from music ba wani kalubale gaskiya
apart from me
music ba wani kalubale gaskiya
wallahi apart from music ba
kuma a misali ina nufin a bangaren music haka
eh dama a bangaren music nake tambayar ka da ka fara
gaskiya ba wani kalubale saboda just the beginning ne yanzu aka fara wannan before ban mai abin serious bane yanzu ne a irin wannan shekarun 19
a cikin mawakan waye gurbin ka
na hip hop ko
na hip hop
gaskiya wannan ne classic
me yasa kake son classic
kwai yinin wannan yadda yake rap din shi yana da flavor na wannan yana da kuma yadda yake wannan salon shi
to ga hero ta dauko dadi mai sauraro ya tara a ranar juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hero mu da Okasha Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria